sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafa da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugaban Amurka Joe Biden ya sake nanata alwashin ci gaba da zama a Afghanistan har zuwa lokacin da za a kwashe dukkan Amurkawan da ke son barin kasar da kuma 'yan Afghanistan da suka sadaukar da rayuwarsu wajen yi wa gwamnatin Amurka aiki a lokacin rikicin. Duk wani ba Amurka da ke son dawowa gida, za mu dawo da ku gida. Kada ku yi kuskure, wannan haɗari ne. Yana da haɗari ga sojojinmu, ana gudanar da shi cikin mawuyacin hali, in ji Biden tare da mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris da sakataren gwamnati Anthony Blinken a fadar White House. Biden ya kuma ce gwamnatinsa za ta yi duk abin da za mu iya don fitar da 'yan uwanmu na Afghanistan, abokan hulɗa da 'yan Afghanistan waɗanda za a iya kaiwa hari. Sojojin Amurka sun kwashe mutane 5,700 daga filin jirgin sama na Hamid Karzai da ke Kabul a cikin awanni 24 da suka gabata. In ji shugaban jiya Juma'a da 13 tun ranar 14 ga watan Agusta a ranar Asabar kafin 'yan Taliban su shiga Kabul. Ya ce jimlar mutane 18,000 a kwashe tun daga ƙarshen watan Yuli. Jiya Juma'a hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi kira ga ƙwararru na ƙasa da ƙasa da su yi aiki a sabon rukunin masu ba da shawara da aka tsara don sa ido da bin diddigin asalin cutar coronavirus da ke sake yaduwa. Game da binciken asalin cutar da take haifar da COVID-19. A cikin sanarwar da ta fitar a shafin ta yanar gizo, hukumar WHO ta ambaci cututtuka masu hatsari kamar cutar numfashi ta gabas ta tsakiya da zazzabin lassa da cututtukan zazzabin cizon sauro, Marburg da Ebola, tare da coronavirus a matsayin misalai na bayyananniyar buƙatar sa ido mai ƙarfi da matakan farko don ƙoƙarin ganowa da sauran rage cututtukan da ke tasowa. Hukumar WHO ta ce wannan sabuwar kungiya wacce aka sani da kungiyar ba da shawarwari na kimiyyar cututtuka masu yaduwa SAGO za ta kuma ba hukumar WHO duk binciken kimiyya da fasaha da ake samu daga bincike a duniya akan asalin cutar coronavirus. Kungiyar ta ce tana neman jami'ai 25 da ke da kwarewa da suka dace don neman zama mamba a sabuwar kungiyar kafin ranar 10 ga watan Satumba. Birtaniya da Amurka sun sanya takunkumi jiya Juma'a kan mutanen da suka ce jami'an leken asirin Rasha ne da ke da alhakin gubar da aka saka wa mai sukar gwamnatin Rasha Alexei Navalny shekara guda da ta gabata. Kasashen biyu sun saka wa wasu 'yan Rasha 7 takunkumi sannan suka fitar da sanarwar haɗin gwiwa inda suka gargaɗi Rasha kan makamai masu guba. Amurka ta sanya wani takunkumi na daban kan wasu maza biyu da cibiyoyin Rasha guda 4 da ta ce suna da hannu a binciken makamai masu guba ko abin da ta bayyana a matsayin yunkurin kisan gilla kan Navalny. An garzaya da Navalny James don neman magani bayan da aka saka masa guba a Siberia a ranar 20 ga watan Agusta shekarar 2020. Abin da ƙwararru masana na yammaci suka kammala shi ne ƙwararren makamai masu guba ne na soja suka kai harin. Moscow ta yi watsi da sakamakon bincikensu kuma ta zargi kasashen yamma da neman bata mata suna. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a sarkin Malaysia ya naɗa Ismail Saddur Yaqub a matsayin sabon firaministan ƙasar, inda ya mayar da wani memba na jam'iyyar United Malays National da cin hanci da rashawa ta mamaye ta zuwa babban aiki shekaru 3 bayan da 'yan Malaysia suka fitar da ita daga mulki. Sarki Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ya ce Ismail Sabri ya samu goyon bayan wakilai 114 daga cikin 220 da ke zaune a majalisar wakilai. Ya maye gurbin Muhyiddin Yassin wanda ya yi aiki a matsayin mataimakin firaminista kuma wanda ya yi murabus ranar Litinin bayan ya yarda cewa ya rasa mafi rinjayen magoya baya a majalisar. Sarki ya naɗa Muhyiddin a matsayin firaminista a watan Fabrairu shekarar 2020 bayan da ya taimaka wajen rugujewar gwamnatin haɗin gwiwa da ta dauke UMNO a rumfunan zaɓe a shekarar 2018. Amma ƙawancin jam'iyyarsa ta Versatu da UNMO ya kasance mai rauni tun daga farko tare da wasu mambobin jam'iyyar ta UNMO a wani karamin matsayi cikin kawancan. Daga ƙarshe wasu mahara da ba a san ko su waye ba a ranar Alhamis sun jefa wani bam haɗin gida cikin gidan ɗan jarida William Grovenel. Dalilin kai harin wanda aka kai birnin Groningen na ƙasar Netherlands misalin ƙarfe 2:45 na safe a wogan yankin ba a bayyana ba, amma a baya Groningen ya gamu da matsala akan rahoton batutuwan da suka shafi saye da sayarwar gidaje. Babu wanda ya jikkata a harin, kuma rahotanni sun ambato cewa ɗan jarida yana cewa ya farka da ƙarar fashewar gilashi kuma ya iya kashe wutar. Ƙungiyoyin watsa labarai sun ce sun damu da harin, wanda ke zuwa wata guda bayan da tsohon ɗan jarida mai lura da laifuka Peter R. DeVries ya mutu bayan an harbe shi a Amsterdam.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar, ga shirin A Bari Ya Huce, da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na gwamma mun tashi lafiya.
Lafiya kalau alheri, da fatan kowa kuna lafiya.
Muna nan kalau, ai kata da liki.
Kata
da liki da wannan bayanin na bakon da ya shige kan sana'o'i da ayyukan jama'a. Kata da gagarumin muhawara a dandalinmu na sada zumunta Facebook.
Ai, wannan bayanin nan akwai hikima tattare da wannan abu.
Ai, wane ce kai duk wanda ya rubuta wannan ya zurfin tunani. Wani kuma yana cewa yace a shi bai ma ga abin dariya ba a cikin nan kun rairena sana'o'in mutane.
Ikon Allah.
Amma an yi ta muhawara, an yi ta cin dariya, to za mu yi ta gaisuwa ga kaɗan daga cikin ɗimbin waɗanda suka yi sharhi akan wannan bayani da muka kafa a shafinmu na sada zumunta. Kafin nan baba, abun kirki ya same mu.
Masha Allah.
Saboda haka a yau ɗin nan za mu buɗe wannan babin ne na gaishe-gaishe
namu. Gaskiya magani a kwaɓe mu.
Yawwa, to abu namu da kanmu za mu faro a cikin gida, abin alheri ya same mu a cikin wakilinmu da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya.
Masha Allah.
Si Alphonsus.
Alphonsus Okoro Igwe.
Yawwa, yau din nan za a naɗa shi ya shiga ƙungiyar jaruman tsarkaka Mulumba ta ɗarika Katolika a yau din nan. Karamawa ne ko kuma matsayi zan ce da ake ba kamar na dattijon Ecclesia dai
aka ba. Wato an ɗaukaka matsayinsa a camo jama'ar da yake kidan.
Waɗanda aka yadda da tafiyansu da ayyuka da suke na jin ƙai da taimakawa harkokin jama'a da haka ɗin nan. Yau ake yin wannan gagarumin biki. To za a yi ne a garin Nsu na ƙaramar hukumar ihe ne a Mumambo na jihar Imo. Allah ya sa muna ta wannan.
sai dai alheri wannan abu ni gaskiya bai zo min da mamaki ba, saboda ko a magana za ka yi magana da Alphonsus kana sanin wannan dattijo ne sosai, sannan kuma kin ji sunansa Okoro Igwe. Igwe masu rauta ne.
Igwe kedu maka
haka ne ba
taito.
Adam ma haka ne. Ai, muna kawo
daya.
To muna taya kamar da Alphonsus.
Allah ya taya ka riko, Allah kuma ya ƙara ɗaukaka, ya kuma sa wannan matsayi da aka baka ya ƙara
mai kuzari na aiki da aka yi da yasa aka ba shi.
Allah ya sa gaba da jama'a lafiya.
Amin. Alhaji Faridu Ibrahim Abu Salga, sarkin gurmawan kuma suke da mazaunin nan New York a nan Bronx, wanda ya samu karuwan wato kyautar ya ɗan biyu da Allah ya bashi,
wadda
matarsa Hajiya Nura Bunƙasa ta haifar mada yara tagwaye namiji da mace, wanda an riga an musu suna a jiya. An yi ma namijin suna Ibrahim da kuma Amina ita ce ta macin. An yi a Bronx da kuma gidan sarkin gurmawa da ke Alaba a Kumasi. To Allah raya Ibrahim da Amina, wanda kuma wato ya bada wannan saƙo Malam Aminu mai gaskiya na gidan rediyon Zuriya FM. Ya ce duk dangi ana musu gaisuwa da wannan abin alheri da ya same su, musamman ahalin gidan Malam Fuseni da gidan Malam Ladan Ciroma da gidan Alhaji Ibrahim sarkin gurmawa da gidan Alhaji Bukar. Kin ga an samu namiji na mace, kin samu ɗaya na samu ɗaya ke dan gana
alheri ga na baba. Mun raba fada.
Yawwa.
An raba fada shikenan. Allah ya raya
ba rigima.
To bari kuma mu ci gaba da mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci. Kamar yadda muka alkawata, bari mu faro daga wannan dandalinmu na Facebook, duk da yake dai waɗanda suka yi tsokaci gaskiya suna da yawa, amma a guje bari mu ambaci sunayen waɗanda za mu iya mika gaisuwa da kuma fata an tashi lafiya. Duk da dai ba inkiya, to muna gaida Nasir Sale Babaye da Abba Sani Muhammad, sai Abubakar Wai Musa da Muhammad Gali Mutadda a Saunawi. Tofa Muhammad Gali Mutadda a Saunawi ko ina da gani kasan gaba za a ce kai da yake kai Kumasi ne za a ce Alkumasiwi.
Haka ne, Alkumasiyu Alganiyu.
To shi ne wannan
a Saunawiyu.
Sai kuma Ibrahim Ilyas Ali da Ali Kadiru Highlanders da Ilya A. Labbo, gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Imam Yahaya Soja Uba Adamawa, sai Ilya A. Labbo da Adamu Babaski, gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Saminu Memai Gadan Kunsa Al Tafawa Balewa, gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Useni Dangote Karasuwa da Ahmed Said da Babandi Muhammad Bande, sai kuma King Malam Bazataku, gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Habiba Hashim Habibu da Gambo Abdullahi, sai kuma Yunusa Joshua, da fatar an tashi lafiya. Waɗannan duk waɗanda suka yi tsokaci ne akan wannan labari da muka kafa a dandalinmu na Facebook, kamar yadda nace suna da yawa kwarai da gaske.
Haka ne. To ni ma ta bangare na wannan gaisuwar a bari ya huce ta fito ne daga Abubakar Maiduya Azare, yace ina gaida Yahaya Danno Azare da Abubakar Muhammad Kasuwar Kaji Azare da Ali Hadin, wato Ali Hadin ban sani ba ko hadin kai ne ko hadin kari ne, direban BRC FM Azare, da kuma Yawale Sani ta kai da kaka Alhaji Abubakar Gursuma da Masak da Isa Bakanike waya, da kuma Umar Abdullahi Gambaki da Abubakar Kawu Girgir da Abubakar Kawu Kurum Surutawa da Daziru Mainika Suratawa. Sai kuma gaisuwa a bayyana wuce zuwa ga Sanusi PZ cikin kasuwar Jalingo da Muhammad Shehu Maraban Kunini da Isiyaka Maigoro Wurio Gusol da shugaban matasa Sule Baban Benson Taylor Taraba da kuma Samuel Agure Nulge sakataren mutum biyu Gasol.
To muna kuma mika gaisuwa a bayyana wuce zuwa ga Tijani Alfa da Usama Abdullahi, sai Zakariya Sa'adu da Babawo Mato Mai Addu'a, sai Abubakar Dan Fulani Tungan Wasga, gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Muawiya Tanko Labaran da Prince Jamilu da kuma Ahmed Ibrahim, gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Nura Abubakar Gidan Abba. To kadan kenan daga cikin dimbin waɗanda suka aiko mana ta hanyar Facebook, bari kuma mu waiwayi masu aiko mana gaishe-gaishe ta hanyar email. Bari mu fara da Yakubu Abdullahi Dambam, wanda yake mika gaisuwar fata alheri zuwa ga Alhaji Mustapha Shamado. Bari kuma mu koma waɗanda suke aiko mana saƙonni ta hanyar email, gaisuwa bari ya huce zuwa ga Yakubu Abdullahi Dambam da Alhaji Mustapha Shamado, sai Honorable Baballe Abubakar da Ibrahim Baba Usman Sadaukin Misau, gaisuwa bari ya huce zuwa ga Umar Musa Dambam da Bala Muhammad Dambam, da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Alhassan Abubakar Bebeji a birnin Kumasi kenan, tare da uwar gidansa wato Shafiya Usman kenan. Muna mika muku gaisuwar a bari ya huce da kuma babban dan kwangila ko kuma babban contractor, shine Alhaji Abubakar Alhaji Kabiru Shadis, mai gina ainihin babban masallacin Juma'a na Kumasi kenan. Manya sun ce idan yaro ya iya wanke hannu to za a ci abinci da shi. Shadis dai ya nuna ma duniyar Kumasi cewa ba 'yan kasar waje za su iya yin manyan gine-gine ba, Shadis ya yi wannan aiki, kuma sarkin Zango ya ce yana mika mai gaisuwa ta musamman na wannan babban aiki da yake yi. Allah ƙara mai hazaka, mu kuma muna taya shi murna na wannan aiki da yake yi.
To ma da ni to bari mu mika gaiso a bari ya huce ta shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Borno Alhaji Umar Mai Hula Askira ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai mai martaba sarkin Askira Alhaji Dr. Abdullahi Ibn Muhammad Askira mana uku, da Muhammadu Gadar Malam Mamman Kaduna, sai Comrade Tasu Iliyasu Magami, da Malam Shaibu mai gyaran rediyo Askira, da Victor mai chemist a Askira, sai Telai Haya Yuka, da Malam Ibiya mai computer center, da kuma Alhaji Abdu Yuguda Askira. Da fatar an tashi lafiya.
Kwaje kana yana nuna mono hukun gwali boy katiyan ti Dilizia bulona Oya me bezi nani do hukun gwali boy katiyan ti Dilizia bulona Mwana me bene 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 Oya me bezi nani do Agaja maka wa
Labari ne muka samu cikin labaran da aka aika mana shafin mu na sada zumunta na Facebook.
Na Facebook ko
kashin wannan shiri na Abare Huce Dauda Afan unguwar Jaji Potescom ne ya aika da wannan labarin na gwamma. Ya ba da sunan sarkin, amma ni dai bazan faɗi sunan sarkin ba, ko na ta kakama wani sunan sarkin ne da gaske.
Iko Allah.
Ko da ta kakama.
Haka dai.
Wani sarki ne da gaske.
Eh, ka a kira mu.
Yace wai an yi wani sarki ne, bazan ci a garin su ba, kar a ce kuma can jaji
ta kasance. Eh, in kin ci a garin su ko da ba ki ambaci suna ba ne, kin nuna waye.
To, an yi wani sarki ne, inji Dauda Betafan. Wai sarkin ba yana da tsogo ne na kin kari. Mu gowa gare shi. Hali bai bambaro kankam yake. Yace wai yace ko ruwa bai badawa in za a bi ta tashi ne, in an yi baki ma ba za a ba su ruwan sha ba. Tolan nan sai sarki.
Kwankiro kenan.
Yawwa, sai sarki ya kira a cikin abinan shi a fada. Wai yace wai ya nemo mishi kare, raman me kuma dogo ya je ya so mishi kare. Raman me kuma dogo. Sai dogarin yace wa yace ma sarki. So me yasa yake son so mishi ramamman kare? Shi ko dogari ya tafi ya nemi kare ta neman, ya dauki lokaci yana neman
raban me
dan kanjamamman kare da ya gani sai wuce. Duk wani kanjamamman kare ya je nemo kare bulbul mai kiba sosai ya kawo ba ya kawo sarki. Sai sarki fusata ya ce ai ya gaya mishi shi yana son kare ne menene dogarin ke nufi wai in kai ne ya zaka da dogarin nan
to shike da zan bada ra'ayi na amma zan saurari abinda masu saurari za su faɗa kafin fito da nawa ra'ayin
to shike da ga banda ba dole da daga ba da hannu sabili da haka tilas mu jabirki dan yanzu a bada din
baba yakuba keri
alheri ke muku fata alheri da ku fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
malaika na kupende malaika malaika na kupende malaika na minifanyeye itwa na mwenzio Shindwala mali sena we Ninge kuowa malaika Shindwala mali sena we Ninge kuowa malaika Malaika
dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.